Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah, sannun mu da sake saduwa a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci, kamar yadda ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Akramka Allah, a madadin masu sauraro muna fara wannan shiri da maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To insha Allah, a wannan zama malam zai fara ne da mana bayani a game da lokacin da aka fara ita kanta wannan ibada ta azumi. Akramuka Allah, bismillah.
Da sunan Allah mai rahama mai jinkai, salati da daukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, cikamcin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan jerin gwano na fa'idodi dangane ga azumin watan Ramadana, za mu magana akan shi kan kansa azumin watan Ramadana, ta yaya ya zama wajibi ko aka wajabta mana shi. Malamai sun yi bayani cewa azumin watan Ramadana ya tabbata wajibi ne akan kowa, musamman musulmi, baligi mai hankali mai iko, mazauni wanda ba shi da wata larura da ta hana shi yin azumi. Da dalilin Alkur'ani da hadisai da ijma'i. Dalilin Alkur'ani aya ta 183 da ta 185 su ne suka wajabta azumi a cikin suratul Baqara. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu, kaga wannan kira ne na musamman. Allah ya ga masu imani, Allah ya yi irin wannan kira wajen sau 88 a cikin Alkur'ani. Yake kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku yin azumi. Domin kalmar kutiba ana amfani da ita wajen nuna abinda za ka yi wajibi ne. Kuma da Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban, kitaban yana nufin wajibi. Kuma yake cewa kutiba alaikumul qisas, kaga shi wajibi ne. Wa katabna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi, shi wajibi ne. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut, kaga shi ma anan, wato idza hadara in taraka sayyidan wasiyatu liwalidayn wal aqrabin bil ma'ruf, kaga shi ma wajibi ne a wannan lokaci. Haka nan kutiba alaikum al-qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd, kaga shi ma wajibi ne. Kataba Allahu la aghlibanna, to duk irin waɗannan wato yana nufin wajibi. Allah ta'ala ya ce ga waɗanda suka imani, shi imani wato akwai ma'anarsa a tsagwaron harshen Larabci, akwai shi a fassarar malamai, akwai tushensa, akwai rassansa, akwai kuma abin da ya shafi ta'arifinsa dangane ga abin da ya ƙunsa. Na farko, ma'anar imani a harshen Larabci malamai sun ce abubuwa ne guda uku, shi ne at-tasdiqu wal iqraru wadda itirafu, wato abinda ka gamsu ka yarda ka gasgata, shi ake kira ka yi imani da shi. Duk wani abu a duniya da ka yarda da shi, ka gamsu da shi, ka gasgata shi, kusan za ka kalma mun kamar ɗaya ne, amma gamsuwa ya haɗa da har cikin zuciyarka, ka gamsu kenan, ka ga ranka ya yarda, gaɓɓanka sun bi, bakinka ya faɗa.
Ba wani haushi.
Ba haushi. Sannan ka yarda ka gaskata. Kaga duk wani abu da ake nema a cikin kalmomin nan guda uku sun nuna tabbatuwa abu a ranka da zuciyarka. To wannan shine ma'anarsa a lugha ta Larabci. Kuma yakan zo wata ran ka ga akwai lamun a gabansa, wata ran yakan zo ba'un a gabansa, wata ran yakan zo babu ba'un din, babu lamun din a gabansa. Kamar da Allah ta'ala ke cewa wa amanahum min khawf, allazi aqamahum min ju'in wa amanahum, kaga yace ya amintar da su. Ashe kaga samun aminci daga tsoro yana daga cikin imani. Haka nan Allah ta'ala yake cewa amma anta bi mu'minin lana yana ba mu labarin yan uwan annabi Yusuf suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ma'ana kai ba mai gasgata mu bane ka ga na yazo da ma'anar gasgatawa ta yau hanyar wannan lamis ya tantance shi ko mu'minin lazina yu'zuna nabi wa yaquluna huwa uzun wal uzun khair yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wajen imani da Allah sai aka ce billahi wajen kuma mu'mini sai aka ce lil mu'minina kaga can gamsuwa nan kuma gaskatawa to malamai a fassarar su sun ce huwa al iqrar wa al i'tiraf al mustalzim lil qabul lil akhbar wa tasdiq lil ahkam imani shine abinda zai jawo ka ka gamsu ka yarda ka gasgata cewa duk wani labari da Allah ya bayar ko an yi ko ana yi ko za a yi ko ka gane ko baka gane ba wannan labarin ka yarda gaskiya ne 100%. Haka duk wani hukunci da Allah ya yi to ka yarda ka gamsu ka gasgata cewa wannan hukuncin na Allah adalci ne tsagwaransa kuma adalci ne 100%. Ko babu wani adalci sai shi. To wannan shi ne imani. Duk abin da za a yi maka bayani a kan imani ko dai a ce ka yarda ne ko a ce ka gamsu ne ko a ce ka gaskata. To kaga kenan wannan shi ne abin da malamai suka faɗa. Sannan imanin nan yana da tushe guda shida. Shine imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi. Sannan yana da rassa guda 77. Ƙololuwa daga cikin rassan nan shine mutum ya yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Mafi ƙaranta daga ciki mutum ya ɗauke abin da ya zai cuci mutane a kan hanya. Sannan kunya ma da ake cewa wani ba shi da kunya ko wani yana da kunya ita kanta kunya tana cikin imani. Shi yasa wani mutum mai kunya da yawa sai ɗan uwansa ya same shi yake masa faɗa. Kai ka fiye jin kunya. Sai manzo Allah ce da'ahu fa innal haya'a min al-imani. Sai ce kyale shi ya ta jin kunya sa. Domin kunya ma tana cikin imani. Kamar yadda ana gane mai kunya daga shigarsa da maganarsa. Da tafiyarsa da mu'amalarsa. Haka akan gane mara kunya ta hanyar maganarsa da tafiyarsa da shigarsa da mu'amalarsa. To kaga ashe kenan wannan yana cikin imani. Sannan imani kudirewa ne a zuci. Wani abin kudire shi za ka yi a zuci kuma yana cikin imani. Wani abin faɗa za ka yi da baki kuma yana cikin imani. Wani abin aikatawa za ka yi da gaɓɓai kuma yana cikin imani. Sannan mutum ya yarda ya gamsu cewa imani yana ƙaruwa kamar maleji ne. Kana ƙara iza wuta yana ƙara gaba. Kana rage wuta yana baya. Da haka yana hawa yana sauka yana ƙaruwa yana raguwa yana zaƙi kuma yana salamcewa. Zaqa ta'amul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Haka Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan muka ji Allah ya ce ya ku masu imani sai mu shiru domin mun san za a ce mu yi wani abu ne wanda yin sa zai amfane mu ko za a ce mu bar wani abu ne wanda barin sa shi ma din zai amfane mu. Saboda haka Allah ya ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah. Aya ta gaba ya ce watan Ramadana wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa shari'a ne ga mutane da kuma bayani daga shari'a da kuma tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. Wanda ya halarci watan Ramadana daga cikinku to ya azumce shi. Sannan ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina addinin musulunci akan tushe guda biyar. Shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Wannan a matsayin ɗaya kenan domin wannan shine tauhidin kadaita Allah da bauta da tauhidin kadaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya. Sannan da tsayar da sallah da bayar da zakka da azumin Ramadana da kuma hajjin ɗakin Allah. wato ziyartar ɗakin Allah. Haka hadisin Talhatu bin Ubaidillah yake cewa wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin kansa duku zunzun ana jiyo gwarjin muryarsa, amma ba ma fahimta me yake cewa. Sai da ya zo dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya Rasulallah, ba ni labarin abin da Allah ya wajabta min daga sallah. Sai ya ce, salloli ne guda biyar, wasu da daddare, wasu da rana. Sai ya ce, akwai wata sallah ta wajibi a kaina bayan wannan? Annabi ya ce, a sai dai kai nafila. Ya ce, to ba ni labari abin da Allah ya wajabta min na azumi? Sai ya ce, azumin watan Ramadana aka wajabta maka. Sai ya ce, akwai wani a kaina na wajibi bayansa? Ya ce, a sai dai kai na nafila. Ita to ba ni labari bisa abin da Allah ya wajabta min daga zakka? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa bayanin abin da aka shar'anta na musulunci. Ya ce, shin to akwai wani abu a kaina? Ya ce, a'a, sai dai kai nafila. Sai mutumin ya bada bayani cewa, wallahi ba zan ƙara a kan abin da ka ce min ba, ko ba zan rage ba daga abin da Allah ya wajabta a gare ni ba. Sai manzo Allah ya ce, ya rabauta in ya yi gaskiya, ko ya shiga aljanna in ya yi gaskiya. To kaga wannan yana nuna mana cewa azumin watan Ramadana wajibi ne. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. A wani hadisin na Anas ibn Malik yake cewa, an hana mu, an ja kunnan mu, mu daina tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da basu dace ba. Da Allah ya ce, la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasu'ukum. Yake cewa, to sai ya kasance yana ba mu ƙari da farin ciki da jin daɗi a ce wani mutum ya zo wanda shi bai san wannan ka'idar ba daga mutanen ƙauye, amma fa mai hankali ya zo ya tambaya mu, muna ji. Sai ga wani mutum ko daga ƙauyen ya zo, sai yake cewa, ya Muhammad. To kaga ƙauye ya bayyana a nan. Ka san mun ce akwai ƙauyenci, akwai mazauna ƙauye, akwai birninci, akwai mazauna birni. Kakan samu wani mazaunin ƙauye ne amma ɗan birni, wani kuma mazaunin birni ne amma ɗan ƙauye. Saboda haka shi ƙauyenci da birnintaka sifa ce da ake samunta a mutumin ƙauye da mutumin birni. Kamar yadda shi ma ƙauyentaka da birnintaka aka same su a mutumin birni, amma ka ga da shi da ƙauyentaka. Kuma sa mutumin ƙauye ka same shi da birnintaka. Kaga kenan ba yana nufin duk wanda yake zaune a ƙauye wanda yake zaune a birni ya fi shi hankali da wayo da hikima ba. Kamar yadda kuma baya nufin wanda duk yake zaune a birni shi kuma ba shi da irin wannan wayon da hikima ba. A'a, abu ne da kawai irin baiwar da Allah ya maka da ita za ka yi amfani. To sai yake cewa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yace, jakadanka ya zo mana yana rayawa cewa wai ka ce Allah ne ya aiko ka.
Ya sa kalmar wai?
Sa kalmar wai. Fa za'ama annaka taz'umu. Kaga an ce za'am, sai kaga abu ne da ba a wato ana kamar tambaya ne ma hakan ne ko ba haka ba. Manzo Allah ya ce, gaskiya ya faɗa. Sai ce, to waye halicci sama? Yace, Allah. Waye halicci ƙasa? Yace, Allah. Waye kafa waɗannan duwatsu? Yace, Allah. Yace, to ina maka magiya da Allah da ya halicci sama da ƙasa da ya kafa duwatsu, Allah ne ya aiko ka?
Yake tambaya.
Yake tambaya. Ka ga masu hadisi sun yi hakuri. Wani tambayar sa kamar yadda muke samun matarin ka ga wani ya yi tambaya ka rasa kanta. Sai ya ce, ƙwarai. Yace, to kuma wannan jakadan naka yana rayawa cewa wai sallah biyar wajibi ce a kanmu, wasu da daddare, wasu da rana, haka ne? Manzo Allah ya ce, gaskiya ne. Yace, ina maka magiya da Allah da ya aiko ka, Allah ne ya ce ai haka? Manzo Allah ya ce, ƙwarai. Yace, to wannan jakadan naka ya raya cewa wai akwai zakka a kanmu a cikin dukiyarmu? Manzo Allah ya ce, ai gaskiya. Yace, to ina haɗa ka da Allah, Allah ne ya ce ai wannan? Manzo Allah ya ce, ƙwarai. Yace, to jakadanka ya raya cewa azumin watan Ramadana wajibi ne a kanmu a shekara? Manzo Allah ya ce, gaskiya ya faɗa. Yace, to ina haɗa ka da Allah, Allah ne ya ce ai haka? Manzo Allah ya ce, yace, to jakadanka ya ce wajibi ne a kanmu mu je aikin haji ga wanda ya samu iko? Manzo Allah ya ce, haka ne. Sai ya ba da bayani cewa, na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya, ba zan ƙari a kan haka ba, kuma ba zan rage daga wani abu ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lalle idan ya yi gaskiya ya ku shiga aljanna. Wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi. Sannan malamai duka sun haɗu a kan wajibcin azumin watan Ramadana. kuma sun hada akan cewa wanda yayi inkarin wajen cin azumin wata Ramadan a kansa yayi inkari yace bai yadda ba sabanin wanda bai yi ba to wannan ya zama kafiri
in yadda ne bai ba
in yadda ne bai ba sai dai idan jahili ne ko farkon shiga musulunci ne to kaga a lokacin ya kamata a sanar da shi haka ko mutum ya ci gaba da inkarin wajen cin azumin Ramadan ko da yana yi kuwa
Dice
amma kawai ana yi ne don a sha iska ko don a yaƙi yunwa ko don a koyi halin da talaka suke ciki ko wayewa ba ma wajibi ba ne to ko ya yi wannan musuluncinsa bai tabbata suka ce idan ya ci gaba za a tura malamai su ce masa wa'azi idan bai gamsu ba ana iya kashe shi a matsayin murtali domin ya yi inkarin abin da ya tabbata na cikin Qur'ani da hadisi kuma sanannen abu a matsayin dole a san shi a cikin addini to sannan hanyoyin da aka ba aka wajabta wannan azumi wato an ba hanyoyi guda uku so da ka san idan mutane suka saba ba sa abu rana ɗaya ba za ka ce su yi ba ko rana ɗaya ba za ka ce su bari ba to Allah ta'ala cikin hikimarsa ba rana ɗaya ya ce duk a yi waɗannan ibadun ba shi azumi an wajabta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira kaga in ka hado da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 13 kafin ya hijira yana wa'azi sannan ka dauki wannan biyun kaga sai bayan shekara 15 da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka wajabta azumi kaga an ba mutane rata musulunci ya zauna a zuciyarsu ya kama jikinsu ya ratsa jininsu da tsokarsu ya kafe a jikinsu sun zama shi ya zama su sannan aka ce ku bar abinci to shi ma barin abincin ba a ce a bashi rana guda ba sai aka bi matakai matakai shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi na shekara 9 ne shekara ta 2 zuwa shekara ta 10 kaga shekara 1 ne kawai bayan hijira bai azumi ba tunda ba a wajabta shi ba dan haka abinda malamai suka faɗa kamar yadda a cikin wato Sa'd bin Anas ibn Qayyim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci azumi ne na shekara 9 an bi matakai guda uku wajen wajabta azumi kamar da kaga a wajen giya mun ci ai an bi ita ma matakai matakai saboda mutane lokacin sun saba da shanta to sai aka bi matakai aka fara hana ta kaza kaza har aka kai ga akana ta gabaki da to shi ma azumi an fara wajabta shi a matsayin an ba mutum zabi farko ta akai ko kai azumi ko ka ciyar da miskini adadin azumin kaga kamar an ba mutum wata dama ta yi ko canzawa da wani abu Allah ce allazina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga anan Allah ta'ala ya ba wa mutum zabi wajen yin azumi da ciyarwa amma duk da haka sai aka nuna yin azumin ya fi ciyarwa saboda haka ne aka rawaito daga Salamatu bin Akwa yake cewa lokacin da aya ta sauka take cewa wa allazina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin sai ya zama wanda yake so ya azumi daga cikin mu sai ya azumi wanda kuma yake so wato ya ciyar da abinci sai ya ciyar har sai da aya ta sauka ta bayan ta sannan ta soke ta a wata ruwaya ta Imam Muslim yake cewa mun kasance a cikin watan Ramadana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha ruwa wato ya ciyar da miskini iya adadin kwanakin azumin har sai da aya ta sauka ta ce faman shahida minkum shahara falisuma kuma yadda zuwa hadisin Bukhari da Muslim haka na hadisin Abdullah dan Umar yake cewa ya karanta fidyatu ta'amu miskin sai yake cewa wannan wato an soke ta malam Hafiz ibn Hajar Asqalani yake cewa abinda ake nufi da ciyarwa wato it'am kenan to shine aka ce an wajabta azumin yanzu ba maganar ciyarwa sai aka bar hukuncin ciyarwar amma soke ba yana nufin an soke hukuncin gaba ɗaya ba an ɗauki shi daga kan kowa da kowa an maida shi kan masu larura sai aka maida shi kan tsoho wanda ba zai iya azumi ba da tsohuwa aka maida shi kan mace mai shayarwa da kuma mace wacce take mai ciki aka bar su so akan cewa su ciyar da miskini idan suna tsoron wani abu zai faru ga ɗan ko maman za a rasa ko kuma shi tsoho da tsohuwa wanda dama karkon su ya riga ya kare sai su dinga kwatanta yawan azumin da aka yi a wannan shekara 30 ne ko 29 ciyar da miskini ko duk rana ɗaya an kai a ciyar da mutum ɗaya ko kuma a bari su an gama azumin gaba ɗaya a tara mutum 30 a dafa musu abinci lafiyayye a ba su ci to kaga wannan shine wato matakin farko da aka ɗauka mataki na biyu shine aka wajabta azumin kawai cewa kawai ai ta azumi sai dai lokacin da aka wajabta azumi a mataki na biyu an ce duk wanda yayi bacci kafin ya ci abinci to ko ba zai ƙara cin abinci ba sai dare na gaba
dare biyu kenan
eh dare biyu so da haka shine ma Allah ta yake ta alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaykum wa afa ankum kuma a lokacin ba dama kuma a Ramadana ka je wa iyalanka koda da daddare ne in Ramadana ya kama to an yi bankwana da iyali daga farkon Ramadana zuwa ƙarshen sa to sai wani ya zage ya je wajen matar ta ko kuma tunda an ce idan ka riga kai bacci a wannan daren baka ci komai ba to kawai ka zarce da azumi ba a kawo sahur ba saboda haka ka zace da azumi sai gobe to shine aka dau wannan mataki shine mataki na biyu mataki na uku shine ana nan dai da wajen azumin amma kuma an sa daga farkon alhijr zuwa ƙarshen faduwar rana kaga kenan an masa iyaka yanzu mutum zai iya cin abinci daga faduwar rana har zuwa fito alhijr lokacin cin abinci to wannan shine abinda ya tabbata har zuwa yau wanda shine mataki na uku na azumi wasu ma malaman su kan ƙara da cewa kafin ma a Ramadana shi da aka fara gwada mutane da yin azumin Ashura kwana ɗaya kawai shi ake yi a shekara don dai a ga cewa an ɗan saba da wani abu na azumi kuma an hori da yin sa kafin aka yi ga inda za a kai kamar da hadisin Bara'u bin Azib yake cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan mutum yana azumi sai ya halarci abinci sai bacci ya ɗauke shi kafin ya ci abincin to shikenan ba zai ci abinci ba a wannan daren ko a ranar gobe da safe har sai tukunna ya sake kwana ya sake wuni to akwai wani Qais bin Sarma al-Ansari yana azumi ya halarci cin abinci sai ya zo wajen matarsa da lokacin buɗe baki sai ce kina da abinci ta ce a'a sai dai bari in je in nemo maka abinci to kuma ya wuni a ranar yana aiki ya zo da yunwa yana ta hamma yanzu akwai abinci lokacin buɗe baki ya tace babu barin je nemo kafin ta je ta nemo ba sai bacci ya dauke shi ba kuma ga ka'ida an kai bacci shikenan kuma sai kuma an kwana an wuni sai mata ta go sai ta gan shi yana bacci sai ta ce kai chonka to lokacin da aka waye gari tunda bai ci komai ba a wannan daren kuma gashi ya wuni yana aiki ya kwana bai ci komai ba da rana tai ko dan azhar sai suma sakaje aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya saukar da uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum Allah ya halatta muku a cikin wato daren Ramadana ku je ku sadu da iyalanku kunna libasu lakum antum libasu lahum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhunna waqtu ma kataba Allah lakum Allah ce wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to daga nan shi ma da aka ce kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad lokacin kafin a saukar da min al-fajr sai zama wani sahabi kawai sai ya samu igiya guda biyu aji yana lissafi yana kallon wani kallo ne yana cin abinci
lokacin da zai tantance
ya wazo ya tantance su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ga masa yake cewa kai mai fadin wato kiya ne ai abinda ake nufi wato alfujir da ke to ba irin wannan wanda yake fitowa a tsaye kamar jelar abin nan ba wanda yake fitowa da fadi ba wanda yake fitowa a tsaye ba shi wanda yake fitowa a tsaye zaka ga wani zane ne haka kawai a tsaye wanda shi ake kira alfujir wanda yake ba na gaskiya ba amma wanda yake fitowa da fadin gari gaba daya to ne shi ake kira alfujir na gaskiya to sai zama wannan shine hanyar da aka ba ka wajen ta'azzumi
haka ne a cikin masoro duka-duka a nan za mu dakata a cikin wannan bayani da malam ya ɗauko na tarihin asalin azumi a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na musamman da muke kawo muku a wannan wata mai albarka muna fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu sai kuma lokaci na gaba insha Allah inda muke fatan kawo muku wani sabon shirin amma kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku shi sai gudunmuwar abokan aikin da suke taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habibu Ja'far Madadi yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.
والقرآن حياة مين غطانا دينا
محمد نبينا بنور ودينا محمد نبينا بنور ودينا من مكة حبيبي نور
يا غير البرية نور الدهية
يا غير البرية نور
الدهية ويا الفجر كانت كانت بتنور علينا
محمد
Thank you.